أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحي القيوم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المشرف بالشفاعة المخصوص ببقاء شريعته إلى قيام الساعة وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار وأتباعه الأحياء صلاة باقية ما تعاقب الليل والنهار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sake kaddara saduwanmu a wannan masallaci mai albarka Masjidu Al-Ansar a yau ranar Litinin 25 ga watan Jumada al-Ula shekara ta 1441 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda daidai da 20 ga watan Yunayar shekara ta 2020 miladiya a satin da ya gabata cikin wannan littafin namu na Duniyatul Qahtani li Abi Muhammad Abdullah bin Muhammad Al-Andalusi Al-Qahtani mun tsaya a baiti na 38 yau da izinin Allah subhanahu wa ta'ala zan mu tashi a baiti na 39 yaqul al-qahtani wa kaza yunadi fil qiyamati rabbuna shahran fa yasma'u sawtahu saqalani an ya ibadi ansitu li wasma'u قول الإله المالك الدياني هذا حديث نبينا عن ربه صدقا بلا كذب ولا بهتان لسنا نشبه صوته بكلامنا إذ ليس يدرك وصفه بإياني لا تحصر الأوهام مبلغ ذاته أبدا ولا يهويه قطر مكاني وهو المحيط بكل شيء علمه من غير إغفال ولا نسيان من ذا يكيف ذاته وصفاته وهو القديم مكون الأكوان سبحانه ملكا على الأرش استوى وهوى جميع الملك والسلطان وكلامه القرآن أنزل آيه وهيا على المبعوث من أدنان صلى عليه الله خير صلاته ما لا حفي فلكيهما قمران نعم وكذا ينادي في القيامة ربنا جهرا فيسمع صوته الثقلان أن يا عبادي أنصتوا واسمعوا قول الإله المالك الديان هذا حديث نبينا عن ربه صدقا بلا كذب ولا بهتان لسنا نشبه صوته بكلامنا إذ ليس يدرك وصفه بعياني لا تحصر الأوهام مبلغ ذاته أبدا ولا يهويه قطر مكاني وهو المحيط بكل شيء علمه من غير إقبال ولا نسيان من ذا يكيف ذاته وصفاته وهو القديم مكون الأكوان سبحانه ملكا على الأرش استوى وحوى جميع الملك والسلطان وكلامه القرآن أنزل آيه وحيا على المبعوث من عدنان صلى عليه الله خير صلاته ما لاح في فلكيه من قمران زادكم الله من توفيقه وفضله. يقول القحطاني إمام القحطاني يقبل التوى أبيتنا 39 وكذا ينادي في القيامة ربنا جهرا فيسمع صوته الثقلان حكما الله سبحانه وتعالى زي كرا وبنجمه كوا ينجن جهرا أرانتاش القيامة كوا ينجن ولما قالت الله سبحانه وتعالى fayasma sautahu as-saqalani mutum da aljani duka he sun ji wannan muryata Allah subhanahu wa ta'ala ranar tashi al-qiyama shine an ce as-saqalani yani al-insu wal jin yasti an ya ibadi an situ Allah subhanahu wa ta'ala ya ku bayana ku shuru saurara mu wasma'u ku saurara qaulal ilahi ku ji maganar ma'abuci al-maliki mai mulki addayani kuma hallo mai sakantawa an ce addayani mai sakantawa wannan ya zo a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda ake tabbatar da zance na Allah subhanahu wataala yana magana yanda yaso kuma da inda yaso daga cikin ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wataala zai ce a cikin hadisi wanda ya inganta wanda Ahmad ya rawaito shi Albani ya ingantar da shi Allah subhanahu wataala ya ce anal maliku anad dayyan ni ne mai mulki kuma ni ne mai sakantawa in an ce ad-dayyan ana nufin al-hakim ana nufin al-qadi ana nufin al-mujazi bil khairi wa sharri mai sakantawa da alheri ko kuma da sharri kenan Allah ya ce ni ne mai mulki a yau kuma ni ne mai sakantawa fa man ya'mal misqala zarratin khairan yara wanda ya aiki kwatankwacin kwayar zarra na alheri zai gani zan sakanta mai kuma wanda ya aiki kwatankwacin kwayar zarri na sharri hallo zan sakanta mai kowa zai shi indama yunadi Allah subhanahu wa ta'ala bi hadha an-nida al-azim kowa sai ya ji yunadi al-mu'mini kuma ya tabbata a cikin sunna ta manzon Allah da al-Qur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala yana ma mummunai magana ya dullu ala rahma dan rahama shi wal mahabba da san da yake ma mummunai sai ya ce musu salamun qawlan min rabbir rahim ay salamun amci ya tabbata amincin Allah ya tabbata a gare ku qaulan min rabbil alamin wannan fada ce wanda ubangiji mai rahama mai tausayi kuma bayan haka Allah subhanahu wata'ala yana ma kafirai magana a ranar tashin alkiyama sunna ce aqida ce ta salaf ta ahlus sunna wal jamaa yunadul kuffar nida'u tawbi na kyara na agura musu su ba kowa bane ba yanda Allah subhanahu wata'ala zai hodi ya ba mu labari a cikin alqur'ani wa yawma yunadihim fa yaqulu aina shuraka'i allazi kuntum tazamu eh kirayo sai ce musu ina wanda kuka sa kuka ce da ni da su dide ne kuke roƙon su ina wanda kuka gama ni da su wanda kuke rayawa su zo su taimake ku mana in sun iya kuma Allah subhanahu wata'ala yana ma kowa magana da musulman da kafiran sai ai shiru kowa saurare Allah subhanahu wata'ala ce limanul mulkul yawm duk shugabancinka a duniya kai ta abin da kaga dama daga an je can kowa shiru zai sai Allah subhanahu wata'ala ya ce limanil mulkul yau wane ne mai mulki a yau kowa sai ya shiru a gaza mai amsawa Allah subhanahu wata'ala sai ya ba kanshi amsa kamar yadda ya zo a cikin alqur'ani sai ya ce lillahi alwahidil qahhar eh wannan mulkin yau na Allah subhanahu wata'ala ne shi kadai madawwami shine mai dawwama na duk wani mulki ta hiya zai kai duk wani mulki ta aina namrudu wa kan'anu wa man malaka al-ardha wa walla wa azar aina arbabul hija ahli an-nuha aina ahli al-ilm wal qawm al-awwal sayu'idu Allahu kullam minhum wa sayazidu Allahu shakiran ma fa'al kowa sai ya dani kana so ko baka so to ta hiya zakai kuma in kaje to Allah subhanahu wata'ala shine anaddayani ne mai sakantawa in kai alheri na sakanta ma da alheri in kuma kai sharri na sakanta ma da wannan sharrin naka haza hadisu nabiyina ar-rabbihi Imam al-Qahtani ya ce wannan hadisin annabin mu ne fa daga ubangijin shi sidikan gaskiya ne bila kazbin ba ƙarya bace ba wala buhtani dan malam dan saboda ya san sarai duk wanda ya ma annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarya to ya nemo makomashi a cikin wuta man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar duk wanda ya mun ƙarya inji annabi sallallahu alaihi wasallama da gangan to kawai ya nemo wajen shi a wuta shine yake cewa haza hadisu nabiyina ar-rabbihi sidikan bila kazibin wala buktani lasna nushabbihu sautahu bi kalamina yace bamma siffanta muryar shi da zancen mu muce muryar shi Allah subhanahu wata'ala kamar muryar mu take subhanallahi bai dace ba iz laysa yudrik wasfuhu bi ayani dan saboda babu wanda ya isa ya riski wasafin Allah subhanahu wata'ala da al-ayat da idanuwa wani su malumai suke cewa nan an yi kawo juzu ne yuradu bihi al-kull an kawo al-hawas ake nihi al-hamsa al-hawas al-hamsa akwai daga cikin malaman falsafa wanda suke cewa emmadiyun the materialism wanda su sun tsaye akan cewa a'a irin su halba duk abinda suke cewa la shay la wujuda li shay'in ghayra mar'i kamar yadda philosopher Yunani da philosopher de Greek yake cewa la wujuda li shay'in ghayra mar'i babu wani abu wanda in dai matuƙa ba a gane shi wani aqida ce fasida ta ɗan Yunani aqida ce ta ɗan Greek akwai daga cikin malaman wani a cikin jami'ar Amerikiya a garin Masar yake ce ma ya kawo ma daliban shi wannan kadiye sai yake cewa duk abinda kawai ake ganin shi ake iya taba shi ake iya sheda shi ake iya gane shi ta hanyar organ de sens abubuwa guda biyar organ de sens idanuwa al'ainaini da hanci duk abinda ake gani da ido kenan da hanci a ji kamshi da halshe a dandana aina da kunne a ji ko kuma da fata a taba yace so duk abinda wannan organ de sens in bai sheda ba babu shi sai ga ya ma daliban nashi aka daga cikin daliban nashi aka samu wani sharaha Allahu sadarahu sai yake cewa to malam mun yarda lalle mun gane wannan darasin sai ya ce ma daliban to ina sabura sai suka gwada mai tagulu ina malamu ha suka ce aswad baki ne sai suka ina take gata nan da mi kuka sheda suka ce da ayi kuma muna iya taba ta sai dalibin hallo sai ya ce yauwa ce kun gane darasin to aina aqalil musu aina aqalil mudarris to ina hankalin an san shashar yake kowa a klasin sai ya shiru sai aka ce hal tarawnahu kuna ganin shi suka ce a a kuna iya taba shi a a yace al mudarris idan ma inda huwa aqal yace kenan malamin kenan bai da hankali eh malamin yace a yana da hankali eh malamin da kanshi ya gano cewa eh shi ma wannan a saman kuskure yake fa sharaha allah sadrahu an tariqi talamizihi eh shi ma eh musulmin da ta hanye daliban nashi kenan sun kame hujja qiyasiyya sun kame hujja mantiqiyya wa aqaliyya kuma hallu hatta sharaha allah sadrahu kiran shine bakka cewa Allah subhanahu wa ta'ala ga yanda zancen shi yake a kuskure ne ba wanda ya saka kai baka isa baka gano ma imanuna bi anna allah yatakallam ditta muna yin imani da Allah subhanahu wa ta'ala yana magana wa annahu kallama jibril ya ma jibril magana ko wa mala'ikatuhu ya ma mala'ikansa magana wa kallama musa sannan ya ma musa magana wa adam sannan ya ma annabi adam magana wa kallama nabiyuna muhammadu sallallahu alaihi wa sallam sannan ya ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama magana wa tafawwaha wa kallama bi al-injil wa zabur wa tawrat wa al-qur'an duka wannan mun yarda to amma sai mu ce bamu san ba yaya yanayin zancen na Allah su yaya yake zancen kaman mu ne ba kaman mu nan bid'a ne was'alu anhu bid'a kenan tambayar wannan bid'a ne kuma ban magana magana Allah da magana maganar mu akwai kuskure a cikin ta magana Allah subhanahu wataala babu a kuskure a cikin ta maganar mu tana da iyaka magana Allah ba ta da iyaka قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا هكا الله سبحانه وتعالى يقول شنو كما متفتر ده عقيده تيوا قال الله تعالى لا يدركه الابصار وهو يدرك الابصار لا تدركه الابصار اذا نوى ده wannan rigan da sun saba wa huwa yudriku al-absar amma shi fa yana jin wannan al-absar shine yake cewa la tuhsuru al-awham mablaga zatihi wani cece ku ce al-awham wani zato ka ringa anya ku anya a wannan abun bai ya riskar da zatin Allah subhanahu wa ta'ala is abadan ha abada wala yahwihu qutru makani kuma hallo baiwa kace a a kawai tabbas to yaya ne Allah subhanahu wataala ya zauna a saman al'arshi shi Allah ya ce ar-rahmanu ala al'arshi stawa aka ce ya daidaita to kawai ka tsaya akan wannan daidaiton takka tambaya kace yaya ne ya daidaita dan saboda Allah ya ba da labari cewa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ba wani wanda yake kama da shi kuma kawai ka tsaya akan shi mai ji ne kuma hallo shi mai gani ne kenan kuma yanda Allah subhanahu wa ta'ala la tudhiku al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latiful habib kenan cece ku ce wannan battayi shine he yake cewa wa huwa al-muhitu bi kulli shay'in ilmuhu shi Allah subhanahu wa ta'ala shine ya san dukkan komai yudriku al-ikhatatu bi shay'in الادراك بالكليه والجزئيه والشموليه الله سبحانه وتعالى يا سن دكان كومي علمي يا سن دكان كومي من غير اغفال با تاره ده وتا غفلا با الله بيا غفلا دان ادم نيكي غفلا ولا نسياني كما با تاره ده وتا منتوا با الله سبحانه وتعالى بيا منتوا والله من ورائهم muhit a cikin suratul buruj yanda kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratul gafir rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma dukkan komai Allah subhanahu wa ta'ala ya san shi kuma hallo ya tabbatar da shi sannan yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari a cikin surate al-mujadala alam tara anna Allah ya'lam ma fi samawati wa ma fil ardh ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم duk mutane guda uku in suka tsaya suna zance na sirri to ka sani wannan Allah ne na hudun su yace wala hamsatin illa huwa sadisuhum in ko su biyar ne to Allah ne na shiddan su wala adna min zalika in kai guda ilak ne ma to Allah yana nan wa nahnu aqrabu ilayhi bil hablil warid ya hikanka kusala kanka ma Allah subhanahu wa ta'ala kana summa yunabbi'u huwa ma hum aina ma kanu summa yunabbi'uhum bima amilu yawm al qiyama kuma Allah ya ba su labarin duka abin da suka yi kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza yanzu a ce a cikin mu nan mu bibiyi nan kowa a ce bibiyi wanda yake cikin wannan masallaci ba wanda zai iya ana to ka diba mutanen duniya da aljannu da waye da waye da waye kullu ma fi samawat duka kowa fa wajidu ma amilu hadira wala yaslimu rabbika ahada kowa zai samu abin da yayi kuma Allah ubangiji dai ya zalunta mutun dai ko mutun daya kiran shine wa kana Allahu bima ya'maluna muhita ko kuma wa kana Allahu bi kulli shay'in alima min ghairi igfalin wala nisyani ba tare da wata gafala ba kuma hallo ba tare da wata mantuwa ba wa ma rabbuka bighafilin amma ta'maluna a cikin suratul hud kuma a waccan sura yake cewa wa wallahu bighafilin amma ya'malun sannan kuma Allah da yake tabbatar akan cewa shi bai ya mantuwa yake cewa wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka ba mai mantawa bane ba fa huwa subhanahu wa ta'ala muhitun bi kulli shay muhitun bi kulli shay la yujibu anhu misqala zarratin ko kwantan kwacin kwayar zarra wannan to Allah subhanahu wa ta'ala ya santa a cikin sammai ne ko kuma a cikin kasai fa ilmuhu tabaraka wa ta'ala la yuhitu bihi ahadan ilmun Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda zai ce ga yaya kenan baka isa ba wala yantahi kuma bai ya idawa bal huwa alimun bima kana Allah subhanahu wa ta'ala alimun bima kana kamar yadda wannan karin magana na cikin littafin as-suhaimi ɗaya daga cikin ɗalibin Imam Albani rahimahullah ta'ala yake cewa Allahu alimun bima kana wa alimun bima yakunu wa alimun bima lam yakun wa kaifa yakunu Allah alimun bima kana ya san abin da ya kasance wa alimun bima yakunu kuma ya san abin da zai kasance wa alimun bima lam yakun kuma ya san abin da bai kasance ba ma hallo zai kasance wa kaifa yakunu kuma ta yaya hanyar zai kasance ai innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun in Allah ya gida wace kasance sai ya kasance duk abin da kaga ya kasance to daga Allah subhanahu wata'ala ne wa ya kamar yadda zo a cikin aya yake take nuna sanin Allah subhanahu wata'ala huwa muhitu bi kulli shay wa ya'lamu ma fil barri wal bahri ya san abin da yake saman doren kasan kuma ya san abin da yake cikin plate plate da tafkuna tafkuna yake cewa wa ma tasqutu min warqatin ko da fa a ce da dogon yaro ko tafafai zakka fadi daya to Allah subhanahu wataala ya san lokacin zakka fadi warqa guda daya ta wani itaciya ta fadi ta safko Allah subhanahu wataala ya san yakcha wala habatin fi zulmatil ardi wala yabisin illa fi kitabim mubin to Allah subhanahu wataala ya sani cewa lokacin da turuwa baka take tahiya a saman dutsi baki a cikin duhun dare haita Allah subhanahu wataala ya san wannan kiran wallahu bi kulli shay'in alim kiran shine saboda shi ya halicci abu wanda ya halicci abu ai shi ya hisani abin da ya halitta walaqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wai kahin ka hudo ka wani ma kana tana yi kaza yanzu daga nan in na tashi ina zani shika Allah subhanahu wataala ya sani shi ya halicce ka walaqad khalaqna al-insana mu ne muka halicci mutum inda Allah subhanahu wataala shi ya halicci mutum wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu kuma mun san abin da ran shi take raya me fa wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid kuma mun yi shi kusa da kan shi daga kan jijiyoyin shi Allah subhanahu wataala imma ka faɗa abin da kake so ko kakka faɗa duka ya sani wa asirru qawlakum awjharu bi innahu alimun bi zati sudur. Yana duka Allah subhanahu wa ta'ala ya san wannan shine sai mala al-qattani ke cewa ban za yukayyu zatuhu wa sifatu to wane ne zai siffanta wane ne wanda yayi wannan abubuwan ga baki daya wane ne zai siffanta ta yukayyu yace wannan abun kaza ne wannan abun kaza ne wannan abun kaza ne wa sifatuhu wa zai siffanta duk in ka ji siffa kawai in Allah ya siffanta ta da shi ka doka in manzon Allah ya siffanta ta ka doka in wani yaso ya siffanta ma ka yadda shine wannan tauhidul asma'i wa sifat wa huwa al-qadim mukawwin al-aqwan Allah shine na farko mukawwin wa huwa al-muqaddim wa al-awwal wa al-akhir wa al-zahir Allah shine na farko kuma shine na karshe wa al-zahir shine bayyananne wa al-batin shine aboye wa huwa bi kulli shay'in alim kuma Allah ga dukkan komai mai sani ne yazo a cikin tafsirin wannan ayat hadisi wanda muslim ya rawaito wanda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa antal awwalu falaysa qablaka shay antal awwalu falaysa qablaka shay kai ne na farko kahin kai babu komi wa antal akhiru falaysa ba'daka shay kai ne na karshe bayan kai kuma hallo babu komi wa antaz zahiru falaysa fawqaka shay wa antal batinu falaysa dunaka shay hadisi wanda muslim ya rawaito ta hanya abu huraira Al-Mulhidun sun isko Abu Hanifa Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala daya daga cikin al-a'imma al-arba'a sai wannan al-Mulhidun in he suka ce ma Abu Hanifa Imam Abu Hanifa fi ayi sanatin wulida rabbaka fi ayi sanatin wulida rabbaka a wata shekara ce aka samu ubangijinka haka suka ce ma Imam Abu Hanifa a wata shekara ce aka samu Abu aka samu ubangijinka sai Abu Hanifa sai ya ce musu Allahu mawjudun qabla at-tarikh Allah yana nan tun kafin ba a fara lissafi yaushe ma aka fara lissafi tun kafin history Allah subhanahu wa ta'ala yana nan sai ya ci gaba da ce musu to yanzu ni zan muku tambaya sai ya ce menene kafin hudu in aka ce kat arba'a ba'da mahza ba'da al-arba'a qabla al-arba'a kafin hudu nawa za a samu sai suka ce uku za a samu sai ce yawa yace to kahin uku nawa za a samu sai suka ce biyu za a samu sai yace musu kahin biyu nawa za a samu sai suka ce me ɗaya za a samu sai ce to kahin ɗaya ha alisahin naku nawa za a samu sai suka ce babu sai banza sai ce to wannan wai ɗaya na lisahi to fa ma baluka bil wahidil haqiqi aiza kenan shi Allah subhanahu wa ta'ala shine aka ce wannan abun Abu Hanifa bi haza aslama haza hazal mulhidain to wannan hanya ce wayannan mulhidan da suka zo suna bi wannan izgilin suka musulunta su ma ra'ayta kenan kaga an ya ba su hujja ita ma mantiqiyya wa qiyasiyya wa aqliyya kenan shine wannan kenan wa huwa mukawwinul aqwani ay khaliqul makhluqat min fil kana kun shine ya halicci dukkan halittu innama amruhu za arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun shine mukawwinul aqwali zalikum allahu rabbukum inja allah subhanahu wa ta'ala khaliqu kulli shay la ilaha illa huwa fa anna tuqul kaga khaliqu kulli shay wanda ya halicci dukkan komai kama wata aya allah subhanahu wa ta'ala yake cewa allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah shi ya halicci dukkan komai kuma akan dukkan komai in nan kuma hallo shi wakili ne idan kenan shine wannan manza yukayyifu zatuhu wa sifatuhu wa huwa al-qadim mukawwinul aqwali subhanahu malikan ala al-arshi stawa ya sarkaka ya Allah subhanahu wa ta'ala akan al-arshi ne daidaita wa hawa jami'ul mulki was-sultani kuma hallo dukkan mulki da dukkan wani iko to nashi ne Allah subhanahu wa ta'ala dukkan shine kamar yadda muka hadi a can farko an ce ar-rahmanu 'alal arshi stawa yadda ce ar-rahmanu 'alal arshi stawa Allah subhanahu wa ta'ala yayi daidaito akan al-arshi kaifa istawa wa ala wa ma hiya sifatu istiwa'ihi suka ce su'alu alhu bid'a, tambaya akan wannan bid'a ne. Kenan kawai mutum ya tsaya akan cewa ar-rahmanu alal arshi stawa, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi daidaito akan al'arshi, kuma dukkan mulki da dukkan iko nashi ne subhanahu wa ta'ala. Sanan wa kalamuhu al-Qur'anu anzala ayuhu wahayan al-mab'us min adnani. Wa kalamuhu al-Qur'an, zancen shi al-Qur'ani kamar yadda ya gabata a cikin wancan darasin, anzala ayuhu shine ya sauko da wannan ayoyin, wahayan yana mai yin wahayi, alal mab'usi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama, shine al-mab'us ta hanyar Jibril, min adnani ko kuma autarwa a cewa al-adnani, alal mab'us min adnani, al-mab'us min Jibril ila ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam, wal adnan huna, al-adnan huna jaddu ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam. Kenan kaga nan an doko jadduhu wa yuradu ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam. Kenan ana yin kalamur rabb subhanahu wa ta'ala anzalahu Allah haythu talaqahu Jibril, Jibril ya ji shi mubasharatan anillahi, kai tsaye daga Allah subhanahu wa ta'ala. Ita ce wannan aqida ta Ahlus Sunna wal Jamaa. Summa naqalahu Jibril bi sidqin wa amanatin wa ikhlasin ila an balagahu ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam. Sannan Jibril ya kai wannan zancen da amana da gaskiya da ikhlasi zuwa har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya ji shi aya bayan aya, aya bayan aya. In aka kawo wannan aye, wata zahira ta sauko a sake kawo wannan aye, wata zahira ta sauko a kawo ga sababin nuzul na a sake kawo wannan aye, shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal, wa qur'ana faratnahu ala an-nas ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Kenan shi Allah ya sauko shi bit tadarrush, in wannan aye ta sauko, wannan aye ta sauko, sai da aka yi shekara 23 ana sauko da Al-Qur'ani, shekara 23 ana sauko da Al-Qur'anin wannan, in wannan ayat ta sauko, wannan ayat ta wannan, ana saukowa da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tamimitawa, yana tamimitawa gudun kai ya man ke manci wannan ayat da ake sauko min. Yannan kuma hallo kai aka sauko ayat da ake nuna ka ajiye hankalinka ya manzan Allah, wannan zancen ko baka mance shi ba, aka cewa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana. Aka cewa manzo Allah wannan ba ka mance ba, a cikin suratul a'la hallo an hadi mai kama da wannan aye, aka cewa zan mu karantawa kuma ba zaka mance ba, ma hiya aya sanuqri'uka fala tansa, zan mu karanta maka ba zaka mance ba illa ma sha Allah innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Kiran wannan shine aqida ta Ahlus Sunna wal Jamaa. Allah subhanahu wa ta'ala ya lakana ma Jibril al-Qur'ani, kai tsaye Jibril ya kawo shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wa rasul sallallahu alaihi wa sallam ballagahu ila sahabati radiyallahu anhum ajma'in. Annabi sallallahu alaihi wa sallam shi kuma sai ya isar ma da sahabbai shi, sahabbai kuma hallo suka isar ma da wanda yake bayan su, har qur'ani yazo wajenmu, kuma hallo hatta tarisal arda, hatta ila an yarisallahu al-arda wa man 'alayha, hatta sata nabi, kuma haka za a yi tai, kuma ba wani wanda ya isa ya kawo wani abu ya ƙara a cikin wannan Al-Qur'ani. Duk ko ka kawo an gano hauka ne, kuma yanda wayansu daga cikin ƴan firak suke yi, wani suratul wilaya, wani suratul wane ne, sai a gano cewa shirme ne kuma har sai a hudda, ba ka isa ba kai ƙari a cikin wannan Al-Qur'ani, ba ka isa ba kai ragi a cikin wannan Al-Qur'ani. Allah shine yayi alƙawari akan zai kare Al-Qur'anin sa, wani ƙarin ba ya zo mai ba, wani ragin ba ya zo mai ba, sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratul hijr, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, mu ne muka saukar da wannan alqur'ani kuma mun zan mu kare shi duk in mutum ayi tayi a kawo kaza ayi kawo kaza to Allah subhanahu wataala yayi alƙawari kuma shi zai gane alqur'ani shi fa huna qawluhu wahyan indama yaqul wa kalamuhu wahyan nan malamai suna cewa anan magana guda biyu ce an hanci alwahyi alwahyi na farko alqur'ani ne wanda aka kawo shi ta hanyar mala'ika jibril shi kuma alwahyi na biyu as-sunna sunna sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma wahyi ce shi abinda yake akwai ake cewa alwahyi al-kabir walwahyi as-sagir shi wanda alwahyi al-kabir ya ati an tariq al-malak jibril shi kuma alwahyi as-sagir ka ilhama ilhama ce kamar Allah subhanahu wataala ya sama wani abu a cikin zuciyarka kamar kana shi kamar misali a ce la qaddara Allah kana zauna a wani waje kai ka ce bari in tashi kawai kaje ka tsamfamta kamar ana cewa tashi daga wannan wajen daga ka tashi kuma wannan katangar da take kike zauna haka faru kaga wannan abu ilhama to wannan wahayi ba kai ta hanyar wancan wahayi na mala'ika jibril shi kuma wannan wahayi kamar yanda Allah subhanahu wataala yake cewa annab subhanahu ma yantiqu wala wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha duk magana da annab sallallahu alaihi wasallam yayi ta ana dokar ta wahyi duk magana da annab yayi ta ita ma wahyi in huwa illa wahyin yuha Allah ma annab sallallahu alaihi wasallam ji Allah subhanahu wataala bayya furci dan sarran shi duk abinda kaji ya fada to wahyi ne Allah subhanahu wataala yayi kenan nan qawluhu wahya yahtamilu alquran wa sunna kama yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni utul qur'ana wa misrahu ma'ahu hadisin da ahmad ya rawaito albani ya inganta lalle an bani alqur'ani da kwatankwacin shi shine sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal mabaus wa adnan shi kuma jaddu al-arab kama qulna min zuriyyati isma'il bin ibrahim alayhi as-salatu was-salam salla alayhi allahu hayra salatihi ma laha fi falakayhi ma al-qamarani na imam al-qattani yake cewa allah subhanahu wa ta'ala yayi ma annabi sallallahu alayhi wa sallama salati يما النبي صلى الله عليه وسلم اي رحمه وبارك فيه واثنى عليه يما ما لها بعدد طلوع ما لها كما انت ما لها في فلكيهما القمران كما كنتم فتشن فتوار رانا دفادا وستا نعم القمران انا لهم الشمس والقمر ما لها اي بعدد طلوع الشمس والقمر kwatan kwacin hutawar rana da fadawarta kenan yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama salati kuma yana daga cikin manyan abubuwan da suke kusantar da bawa zuwa ga ubangijin shi kai hawa in su malumai suke cewa cikin arkanus salat as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam har suke ganin cewa in mutum ya bar salati na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan tahiyya to kawai bai da sallah haka suka tayi akan cewa ahlul ilm dan saboda muhimmancin yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama salati Allah subhanahu wataala yake cewa inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah da manzon shi suna yi mu da malaikan shi suna yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama salati ya ku wanda kuka yi imani kuma annabi salati sallallahu alaihi wasallam a annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa a cikin hadisi na Abdullah ibn Umar wanda Muslim ya rawaito man salla alayya salatan wahida sallallahu alaihi biha ashara duk wanda ya min salati guda shi kuma Allah subhanahu wataala zai mai salati goma kai ha a cikin wani hadisin da yazo ake cewa hancin shi ya turbutsa a cikin ƙasa yayi asara ya tabe wanda aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallama ba bai ma annabi sallallahu alaihi wasallama salati ba kuma yana daga cikin yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama salati ranar juma'a da kuma halu daren na juma'a kamar yadda hadisi alhamisi da daddare ba karamar fadala bace ba raddaren alhamisi mutum ya yawaita yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma halu da wunin juma'a gabaki daya sunna ce ta manzon Allah kuma umurni ne na sayyidul wara Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma mafi fadala siga ta zo na salati annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yanda albani ya kawo cikin sifatu salat mafi fadalai ita ce salatul ibrahimiyya wanda mutun zai ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid kuma ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ita yace mu ringa yinta kenan to ga wanda annabi ya koya kai kuma ga wanda kace wani ya ganta a mulki ko kuma ita waccan ta ganta a mulki ko kuma ita waccan ta Afrika ita ma ta gani a mulki ta hudu sabuwa to wacce zakai daga ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan kaga kaulin rasul sallallahu alaihi wasallam kenan in annabi sallallahu magana annabi sallallahu alaihi wasallam ta Abu Bakar ma ba doka barantana ta wani فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب عليم yana yana daga cikin kuskuren da mutane suke dokan wata siga wanda ba siga ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga daliban ilimi malaman hadisi sun yi ittifaki akan cewa rubuta mutum yana rubutu yayi abrejan sallallahu alaihi wasallam in ji malaman hadisi majma' al-fiqh al-islami suka ce kai bukhul ne yana daga cikin wannan wanda aka ce hance shi ya turbuza a cikin kasa aida wannan kaulu ahli al-ilm haza al-muhaddisin wal iyaz billah wa min al-khata kuma zaka gani a cikin yanzu da tafai zaka ga wani ci gaba a gudu wani roma ko a hayatu muhammad ko a shuru a hayatu muhammad kuskure ne baka cewa sallallahu alaihi wasallam ko kuma a ce masalan fi'il muhammad ko qala muhammad aishuru wallan ko abakariyatu muhammad gurzantakan muhammadu wannan rishin ladabi ne ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko qur'ani aya gudu ta zo ta ambatar da duka in ta kawo in Allah subhanahu wataala ya kiraye shi sai ya jinkirta min nubuwa ko ya jingina mai kuma hallo a rasul inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma muhammadun aba ahadin min rijalikum ya Allah yace mi walaki rasulullah daya can inda Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul fatir yake cewa muhammadur rasulullah kaga biyu sallallahu alaihi wasallam kaga an ka rasulullah can inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hallo wa ma muhammadun illa rasulun kal halat min qablihi ar-rusul malumai suke cewa a cikin alqur'ani duka tajridu muhammad dai akai muhammad inda aka kawo muhammad ba a kawo ba nubuwa ko kuma ba a kawo ba rasul waje guda ɗaya ne a cikin surati muhammad inda Allah subhanahu wataala yake cewa wallazina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala muhammad nan kadin ne a fi tajrid amma bayan wannan hatta da sifofi ko kira sai kaga Allah subhanahu wataala yace ya ayyuhar rasul ya ayyuhan nabiyyu idan kaga wannan shine a takeice ma ya ta'allaku bi hadhihi al-abiyat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا ومشايخنا اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واكرم نزلهم ووصهم ونحرهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد كما ينقى الثوب الابيض من الدنس سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك